To jama'a muna fatan ku ne lafiya barkan ku da zuwa ga shirin sashen wasu murya Amurka a wannan dare kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 a Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa take mai akan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Faraya da Saronia da Nomad da Dalol da Niya a Bunin Kwani a tunar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com To jama'a barkanku da wannan lokaci mun ji dadi da kuka samu shakkutashin ta mu ne Aliyu Mustafa sa fito ta da Nazir muka saki dawa domin kawo muku shirin wannan lokaci bayan labaran duniya
wannan bashi duk da dai babu ruwa amma sunan sa bashi za kuma a maida shi saboda haka dole ne mutane su hattara ba irin bashin da zaka dauka ka je ka kara mata bai
To gwamnatin jihar Bauchi kenan a wajen bayyana wani sabon shirin bada bashi ga 'yan kasuwa masu karamin karfi Dubai a can jihar tashi ta Bauchi wanda bayan shi bayan mun kawo muku nan rahoton zamu yi shimfiɗa kan cece kucin da ake yi game da zargin mundahanar da ake yi wa gwamnatin jihar Zamfara
Labarin ya bazu ne a shafin wasu kafafen yada labarai musamman jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters wacce a shafin ta ta wallafa zargin cewa gwamnati na jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya karkata akalar kudade naira miliyan 500 na Paris Club da aka baiwa jihar domin biyan wani bashi da ya ciyo daga asusun dandalin gwamnati
duk mutumin da ke da hankali ba zai yarda da wannan magana ba
To da wannan rahoton zamu yi shimfiɗa sannan mu so jin ra'ayoyinku game da irin waɗannan zarge-zargen da ke bayyana a kafofin labaran duniyar gizo da yake cewa social media mu tambaye ku shin ku kam ya kuke daukar irin labaran da kuke karantawa ko gani a irin wannan kafa ta social media kuka aminta da siyahancin su ko kuma yaya To yanzu bari mu baku labarai sannan mu dawo mu ci gaba
Sauraro Assalamu alaikum. A fadar White House da shugaba Donald Trump ta shiga cikin wani hali na kunci sakamakon zargi mai tsanani na cewa na kokarin gurgunta binciken aikata laifuka da ake yi ma tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron kasa game da alakar sa da jami'an Russia yayin da ake wata takaddamar akan rahotannin cewa Trump ya bayyana wasu bayanan sirri ga jami'an diplomasiyar Russia biyu a makon da ya shige. Wani jami'in White House ya fada wa wani shafin yanar gizo dake magana kan harkokin siyasa a Washington cewa babu wanda ya san mai zai je ya zo daga nan menene a gaba wasu ƴan jam'iyyar Republican ta Trump da yawan su ke karuwa a majalisar dokoki tare da ƴan Democrat sun yi kiran da a nada mai bincike mai zaman kansa ko kuma hukuma mai zaman kanta da za ta bincika hulɗa tsakanin Trump da mukarrabansa a gefe da kuma ƙasar Russia a ɗaya gefen wannan binciken zai zarce irin waɗanda hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya wato FBI da kuma kwamitocin ayyukan leƙen asiri na majalisar dattijai da ta wakilai suke gudanarwa Shugaban ƴan Democrat a majalisar dattijai Charles Schumer ya ce lokaci yayi da za a ajiye jami'a a gefe a yi abin da ya dace da ƙasa ta hanyar kafa mai shari'a na musamman wanda bai da alaka da White House
Shugaban Russia Vladimir Putin kuma ya ce shugaban Trump bai bayar da bayanan sirri ga ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ba lokacin da suka haɗu a satin da ya gabata nan Washington Shugaban Russia ya ce yana ma da cikakken rubutun tattaunawa da zai iya nunawa in ana son shaida Putin ya faɗi haka ne a yau Laraba lokacin da yake tare da Prime Minister Italia Paolo Gentiloni. Putin ya ce Lavrov bai gaya mishi sirrin da ake ta yayata ba kuma kodayake ya ce zai farin cikin ba da bayanin tattaunawa a rubuce. Trump dai ya yi ta kare kansa a wannan sati bayan da kafafen yada labarai suka ba da rahoton cewa ya ba da bayanan asiri na tsaro ga shi Lavrov ɗin har ma da kuma jakadan Rasha Sergey Kislyak. Shugaban Trump da mukarrabansa sun musanta Trump ɗin ya ba da wannan bayanin da zai iya saka hanyar da ake samun bayanan tsaro a cikin hadari. Kuma mai ba da shawara akan harkokin tsaro ga shi Trump ɗin wato HR McMaster ya kira tattaunawa Trump da jakadan diplomasiyyar Rasha ɗin cikakkiya kuma daidai.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma wata kungiyar 'yan tsigeru dauke da manyan makamai game da 'yan kunnar bakin wake sun afkawa wata tashar yada labarai ta ƙasa a gabashin Afghanistan inda suka kashe mutane akalla 6 da kuma raunata wasu 20 a cewar jami'ai. Jami'an yankin da kuma wata majiya daga asibiti ta ce ma'aikatan gidan rediyo da talabijin na Afghanistan ko kuma RTA a takaice da kuma wasu daga cikin jami'an tsaro na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da wannan tashin hankali inda ya kira shi da hari akan 'yancin magana. Jami'ai da kuma waɗanda abin ya faru akan idanunsu sun faɗa wa manema labaran yankin cewa har na yau Laraba da aka yi a Jalalabad babban birnin yankin nan gahar ya fara ne da ƴan kunar bakin wake da suka tashi kansu domin ba wa ragowar maharan damar kutsawa cikin ginin gidan radio da kuma talabijin na kasar Afghanistan waɗanda aka kwashe tsawon awa 4 ana tafka shi ya ƙare inda jami'an tsaron Afghanistan suka kashe maharan
Magoyaban shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan kuma sun fafata da wasu masu zanga-zanga a wajen ofishin jakadancin Turkiya dake nan birnin Washington DC a jiya Talata inda har kimanin mutane kamar 9 suka ji rauni. Yan sandan Washington dai sun ce sun kama mutane a kalla 2. Masu tsaron Erdogan ne suke cikin wanda aka bayar mata iska da su a jiya Talata din wato ranar da shi shugaban Turkiya ya haɗu da shugaba Donald Trump a fadarsa ta White House. A wani jawabi da ƴan sandan Washington suka fitar a yau Laraba sun ce al'amarin da ya faru a wajen ofishin jakadancin Turkiya din da ya saba wa wato babin farko na kundin tsarin mulki da kuma kiyar da ake wa aiki tukuru na ganin cewa kullun sun kare kowa a kowace rana suka ce kuma za su ci gaba da aiki da abokan aikin su dake ma'aikatar harkokin wajen Amurka tare da hukumar tsaron Amurka din domin a tantance duk wanda lamarin ya hada da su domin kuma dora musu nauyin shigar su cikin wannan fada din Sashen Turkiya na nan gidan radio murya Amurka ya ce masu zanga-zanga dai magoya bayan kurdawa ne da ke kira da a saki wani mahukuncin kurdawa ko kuma kusa mai suna Salahattin Demirtas daga kurkuku. To mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To sai rahotannin mu kuma zan fara ne a Bauchin Yakubu inda Abdulrahman Muhammad ya kuma ne rahoton cewa kakar wasu masu kananan sana'o'i ta yanke saka saboda wasu ba su saka da za su samu
a jawabin sa na kaddamar da shirin gwamnatin Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi bayanin tsarin ba da rancen kudin
wato rancen nan za a ba da shi ne wa ƴan kasuwan da dama can suna cikin kasuwanci din amma saboda canje-canje na yanayi na tattalin arziki wata kila jarin su ya fara komawa baya to su ne ake so a tallafa saboda su bunƙasa a jarin su su ci gaba kuma da kasuwancin su
mutane nawa ne za su amfana a nan jarin Bauchi
mutum 40,000 ne za su mori ga jar wannan yawanci ta account din bankunan su za a aika musu bankin masana'antu ta ƙasa ita ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta ajiye kuɗi biliyan 150 saboda a rarraba ƴan Najeriya wanda a cikinsu mu namu kasan mutum 40,000 sun cewa wannan bashi duk da dai babu ruwa amma sunansa bashi za kuma a maida shi cikin wata 6 saboda haka dole ne mutane su hattara ba irin bashin da za ka ɗauka zai ƙara mata ba
Alhaji Mansur Manusoro mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi a fannin ƙungiyoyi da kuma masana'antu ya yi bayanin matsayin gwamnatin jihar game da shirin samar da rancen kuɗin
duka ainihin taimako da ya kamata a bayar gwamnatin jihar tana bayarwa muna ainihin aiki tare da ita bankin masana'antu muna aiki da kuma agents da ainihin aka ba su gurmi na zuwa su tantance mutane ƙarƙashin wannan shiri sai sun je wajen sana'a da sun tabbatar da shi kana yin sana'a
nawa ne mafi ƙaranci kuma nawa ne yawan kuɗin wanda yake zai fi samu
mafi ƙaranci 10,000 ne mafi tsanani 100,000 ne
to in kama wanda ya gaza biyan wannan kuɗi ya za ku yi shi
in har ka kasu biya shugabannin kungiyar su za ka ma
to dai a kungiyance ne ba daidai kun jama'a kuma
kungiyance ne amma kuma kuɗin kowa zai shiga account ɗin sa ne a daidai ku
daga bisani na ji ta bakin mutanen da suka amfana daga shirin ba da rancen kuɗin
ina sana'a ne na ruwa a fridge haka ku zo uku nan a yajin jado
yanzu kika samu
50,000
to wannan zai taimaka miki kamar wajen bunƙasa harkan kirki na
in Allah ya yarda ina addu'a domin san da nayi addu'a maka Allah gaskiya ta yi kokari kuma Allah ya ƙara mata kaifin basira kuma Allah ya ba da shugaban ƙasa na lafiya
tsarin da suka faɗa na mai da kuɗi alhamdulillah lalle in dai an bi wannan tsarin talaka zai ji daɗin jujjuyo kuɗin saboda kuɗi kalilan suka ce za mu dinga mai da su a 50,000 da suka yi magana suka ba mu sun ce za mu mai da naira 2,700 da wani abu a kowane sati amma sai an ba mu sati biyu ta kullu notice kafin wata sati in kike romu fara amfani da meda musu wannan
kuma ba ka shi ba mataimakin sakatare na kungiyar masana da kafin na abin da kafin rilo wannan da nake da shi da farko shine yadda muka zo na muka saka ramar da kai a garanda ga yadda tsarin abun yake ga kuma yadda za a bi kowa ya samu to su muka zo ka samu abin da gaskiya ba
an ce nawa ne za ku samu
an ce abin da akwai yake cikin bin duk abin da ka bukata za a baka shi
kai nawa ka bukata
ni na bukaci naira 100,000 ne
to sai ka gana
amma naira 40,000 na gani
Abdulwahab Muhammad waya Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaishe ka Abdulwahab to yanzu bari mu yi shimfiɗa na rahoton ko kuma rahotannin da zamu kawo muku wanda bayan su zamu so mu jira yayinku game da sahihancin labaran da akan samu daga kafofin labarai na duniyar gizo irin su Sahara Reporters da dai sauransu a jiya wakilin mu na Abuja Umar Faruk Musa ya ci karo da gwamnatin jihar Zamfara Abdul Aziz Yari inda ya tuntube shi game da zargin da ake masa na cewa yana gina wata makekiyar hotel a Lagos da kuma cewa ya dauke su kudade ya biya ba su
to na farko dai zan yi mamaki kwarai da gaske inda za a ta'allaka cewa irin an nadu kudi kamar kimanin dala miliyan 3 na gina hotel ko kuma ina gina hotel an ce ne a rahoton wata takarda da ake kira donation ta kudu maso yamma cin kasar nan cewa ta ce wani gwamna yana gina hotel da kudin Paris Club to sai mamaki daga ina sannan kuma ta hannun waye sannan ayi wani wuri a Lagos zangar zaya kotu da kuma EFCC da kuma wanda suka bada rahoton su tabbatar mu al'umma cewa wannan hotel ina take sannan ina ka dauki kudin nan kuma wane ba kuma ina suka shiga kuma ya akai hotel ya zama nawa har in akwai amma dai don masu saurare wannan magana da kowa yayi ta shi dan jirin da yayi ta da wanka ce da wanda ya bar labarin a hukumar EFCC din ina son gaya maka cewa wannan kiran ƙarya ne wanda yake bayyananne
gwamnatin jihar Zamfara kenan Abdul Aziz Yari to mun talafa ruku san yana wakilin mu na can bangaren Sokoto Zamfara da Kebbi ya bi diddigin wannan magana domin jin abin da Zamfara za su ce kan wannan zancen wanda bayan mun gama kawo muku rahotanni za mu bude layukan mu mu ji ta bakin ku akan wannan lamari
labarin ya bazu ne a shafin wasu kafafen yada labarai musamman jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters wacce a shafin ta ta wallafa zargin cewa gwamnatin na jihar Zamfara Abdul Aziz Yari Abubakar ya karkata akalar kudade naira miliyan 500 na Paris Club da aka baiwa jihar domin biyan wani bashi da ya ciyo daga asusun dandalin gwamnoni haka ma an zargi gwamnan wanda shine shugaban dandalin gwamnonin da gina wani katafarin hotel na zunzurutun kudi dala Amurka miliyan 3 a birnin Lagos inda a cewar jaridar ana zargin gwamnan da karkata akalar kudi har naira biliyan 3.5 daga cikin kudaden rance na Paris Club da aka yi amfani da su ba bisa ka'ida ba to sai dai gwamnan Abdul Aziz Yari Abubakar ya musanta zarge-zargen ta bakin mai bashi shawara na musamman akan watsa labarai Ibrahim Dosara
wannan labari abun mamaki ne domin shi mai daraja gwamna ko fili bashi da shi a Lagos ballantana gida ballantana har ai maganan hotel na wannan zunzurutun kudi na dala Amurka miliyan 3 duk mutumin da ke da hankali ba zai yadda da wannan maganar ba kungiyar gwamnoni kungiya ce da ta kunshi gwamnoni gabaki dayansu kuma gwamnonin nan ba na jam'iyya daya bane babu yanda za a yi a ce shi mai daraja gwamna sun zura mashi ido har ya karkatar musu da kudi ita kafar yaɗa labaran ta ce hukumar EFCC ce ta ba ta bayanin yanzu bayanan da muke samu shine ita hukumar EFCC tana bincike akan wannan hotel din saboda haka muna jiran ita hukumar EFCC ta fito da bayananta na shaida cewar gwamnan Zamfara Abdul Yari Abubakar shine yake gina wannan hotel din domin mu dauki mataki domin kare mutuncin shi mai daraja gwamna da kuma tabbatar da duniya cewar wannan shari ne kazafi ne
na nemi jin ra'ayoyin wasu jama'ar jihar ta Zamfara dangane da wannan badakalar
sunana Bello Ahmed Latamora ni bai mamaki ba balle tituna da yayi cikin garuruwa na 5 kilometers biyar ni ban ga wani abin da ke faruwa Zamfara ba bangaren ilimi bangaren aikin gwamnati bangaren lahiya bangaren duk abin da ya shafi harkoki na rayuwar al'umma a lalace suke amma ci suke Zamfara banda harkan titi din nan
sunana Lawal Abubakar Sulatu Mufara game da zargin da ake ma gwamnan mu idan zargin ya tabbata to gaskiya abun ni dai ban ji dadin shi ba matsayina na dan jihar Zamfara dan ainihi garin da gwamnati ya hito
sunana Saifullahi Suleiman Guso to gaskiya ba abun mamaki bane dan dai abun da muka gani na a ƙasa ga jihar Zamfara tun daga harkon gwamnati ne har zuwa halin yanzu yadda aka sa mutane cikin maci da menene harkoki dai duk ga sunan na rashin imani da tausayi ga al'umma ga talaka da ma'aikata
Alhaji Umar Muhammad Balarabe Jarman Bakura ba za ka hana mutane mutala su yi zarge zargen su ba ga kowane irin lamari. Abdulaziz wallahi aiki yake kuma kamfanonuka aka ba ayyukan nan suna yi, amma maganar Paris Club sun da sun zarge shi, kuma ina da tabbacin Abdulaziz zai kare kanshi akan wannan. To ku bari ku ga abin da bincike zai yi. Ni dai na san ba mai taba dala miliyan 3 cikin asusu ko nashi, ba a san ya tafi zuwa balle asusun taro.
Rahotanni sun bayyana cewa tuni da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta soma bincike akan lamarin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ana turka turka saboda kudi, daga mutum ya janye wando dan saboda kudi, ana ma kai naushi saboda kudi.
To ga da Murtala Faruk Sanyinna. To kamar yadda nace, za mu so mu jira yanku kan wannan al'amari, musamman kan sahihancin da kuke baiwa irin labaran da akan samu ta wannan kafofin watsa labarai irin su Sahara Reporters, masu ba da rahotannin su ta hanyar wato duniyar gizo ko kuma abin da ake kira social media. Me karfin ku kuma sahihancin irin wannan labaran ne? Ya kuke dauka irin wannan labarai? Kafin sannan ga wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun bude wayoyinmu domin mu ji abin da za ku gaya mana na ra'ayinku dangane da labarai irin wannan muka ji ana yi game da gwamnatin jihar Zamfara da ke fitowa daga kafofin watsa labarai na duniyar gizo, wato social media. An ce kirayen mu guda biyu, na farko duk daga Kaduna suka zo. Bari mu fara da na farko. Waye daga Kaduna na farko?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, wane ne?
Ali Aliyu Mustafa Sokoto, kana tare da Kabir Kwangila Zaria.
Mallam Kabiru, ya kwangilolin nan suna shigowa?
To suna shigowa.
To muje ba ni ra'ayin kai ji game da abin da muke magana.
To gaskiya ni dai ra'ayina game da wannan labari da muka ji musamman a kafafen jaridu na yanan gizo. Gaskiya mu da muke bibiyan irin waɗannan shafukan wani zubin abin yana daure mana kai za mu karanta labari kuma daga baya mu zo mu labarin ba gaskiya bane duk mu raka gane kan abubuwan in dai ba mun saurari labari kaman ta BOA ba hankalin mu baya kwanciya muna jawo hankalin irin waɗannan jaridojin gaskiya yara ayyukan su su dinga bincika labari kafin su dinga yada shi a duniya mutane na gari nagode da wannan daman da aka bani ra'ayi na kenan
to mun gode Malam Kabiru bari mu je Bauchi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da muke
eh kuna magana da Jawoji Gama daga jihar Bauchi Najeriya
Malam Jawo kawo lafiya
kalauya aiki a kwana biyu
lafiya lo ba mu shamiya rayan ka game da waɗannan labari da kan fito daga kafofin social media
ina irin waɗannan zarge-zargen kan wani lokaci ai biri yana kama da mutum ne so irin waɗannan abubuwa ba wai abun mamaki bane a matsayin shugabannin mu Najeriya sai dai kawai Allah dai kawai shi ne
amma malam jawo abin da yake faruwa idan mutum ya ganshi kamar yadda kace wani lokaci akan irin waɗannan maganganun su zo su zama gaskiya su kuma ba za su zama gaskiya ba to shi makaranci yayi kamata ya dauke su kuma ya kamata ya aiki da su in ya fara ganin su a lokacin da ya gansu
to da farko dai mutum zai iya cewa eh zai iya zama gaskiya in kan ya fito daga baya in bincike ya tabbatar ba gaskiya bane shikenan
amma kai fi sabbi lillahi malam Jawo sau da yawa wani kafi yadda da su ko kafi kin yadda da su
eh to abin da ya sami gaskiya ba su mulkin mu mutane da yawa mun zafe su amma gaskiya su ba sa tunanin mu saboda haka irin wayannan abubuwan shi yasa tunanin mu yake canzawa a kansu
mun gode Malam Jawo daga Bauchi bari mu cilla zuwa Maiduguri assalamu alaikum
wa alaikum salam Alhaji Ibrahim ke magana
Malam Ibrahim ka wani lafiya oh wai Maiduguri ne na Malam Ibrahim Malam Ibrahim in kana jin mu yi kokari ka sake kira ina so in ji abin da zaka ga mana dangane da naka ra'ayi na wannan magana da muke yi idan yanzu ka cabko tashar nan tamu kana jin sashen wasu murya Amurka ne muna magana kan batun social media bari mu je Yobe assalamu alaikum
wa alaikum
to dawa muke tare da shi ne
kuna tare da Musa Hanya daga Bune Ali Yobe State
to Malam Musa barka da wuni me ra'ayinka game da labaran da akan samu daga wayannan kafofi na social media
da wannan labarin ne dai daman shi wani abu ne wanda yake yakan iya yiwuwa kuma yakan iya zama ba gaskiya ba sai dai mu dai fatan da muke ana sa dai ya zama cewa abin da ake zargin wannan da ke zama dai ba gaskiya ba dan gaskiya ne kamar yanda na je da fara na ga a lokacin ma gaskiya gwamna yana aiki sosai fiye da yadda ake tsammani saboda haka muna fatan dai Allah ya sa gwamna ɗin Allah ya sa masa imani ta gaba da aikin da yake yi kuma wannan zargiyar ta riba gaskiya bane shi ne rayuwa ta na ba
to mun gode Malam Musa Ayuba bari mu je ka tsina assalamu alaikum
alaikum assalam
to tare da wa muke
Ibrahim Usman
Malam Ibrahim barka da dare me ya rayanka game da labaran da ake samu a irin su sahara reporters da sauransu
to wallahi babu mamaki waɗannan abubuwa tunda shi gwamnatin nan ina da wani abokai
hello
ba har yanzu tun wancan ƙari da aka yi har yanzu ban biya su ba
eh kana dauke Malam Ibrahim kace kana da wani aboki yayi menene
ina da wani aboki a Zamfara
eh
wanda muke karatu da shi
na'am
to yana bani labari gaskiya ba wani har tunda aka ƙari na ƙarin kuɗin nan har yanzu ba abin da aka yi musu
to mun gode Malam Ibrahim bari mu koma Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana ya Usman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to Malam Ibrahim ina fata kawo ne lafiya me ra'ayinka kan wannan batu da muke ne
to ra'ayi na ka san idan har kaga hayaki to ba da rasa wuta a wurin ba wato ina amfani da social media matuka to amma ni ina zan ce irin waɗannan bayanan tunda kuma waɗannan irin kafafe manya-manya wanda suke wuce kuna amfani da yanayin wannan social media da saurare su to ba na tabbatar da cewa na amince da wannan bayani har in ya tashi ga al'umma face har na biyo ta ainihin da kuma kuke watsa waya Allah ta BOA ko BBC da saurare su idan na tabbatar bayanin nan eh na ji daga irin waɗannan kafa to zan iya ba wani labari ko in ya tashi to amma kuma kamar yanda mutum yake cewa idan kaga hayaki to a duba da wuta a wajen dan tantan social media yana da amfani to amma kuma rashin amfani shi kuma yana neman ya fa amfanin yawa ya kamata al'umma mu ji tsoron Allah dai abin da zamu yi a social media sunana ya Usman Madaci kalmar hukumar Kauru Allah ya sa a tashi lafiya na gode da wannan dama da na sabu
to mun gode mallam yau aka dun bari mu tsaya nan Kaduna dai har yau assalamu alaikum
wa alaikum assalam ali mustafa sako tabarka da yamma
eh ban ji sunanka ba me sunanka
sunana ibrahim shauke daga nan karamar hukumar
to mallam ibrahim an ce muna da sakan 20 ki sauri ka ga mana ra'ayinka kafin su raba mu da wayet
to alhamdulillah ni a ra'ayina in ka ji irin waɗannan abubuwa da ɗan Najeriya ko an yi zarge-zarge ga waɗannan social media ai mafi akasari sai an tantance sannan suke yadawa
to mun gode mallam ibrahim da wannan muka zo kashin wayoyin da zamu dauka yau sai Allah ya kai mu gurin mu zo mu ci gaba
kashin mu da Amerika wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amerika a cikin kwanaki 100 na farko da kafa gwamnatin shugaba Trump Amerika ta jaddada matsayinta na jagora a duniya ta wajen bayyana karfinta da kuma matsayinta a duniya ranar 28 ga watan Janairu shugaban ya rattaba hannu akan wani umurnin sa na sa ministan tsaro yin aiki tare da ministoci wajen tsara yadda za a murkushe kungiyar ISIS sakataren harkokin wajen Amerika Rex Tillerson da ma'aikatar harkokin wajen Amerika sun karbi bakuncin mambobi 68 na hadakar kasa da kasa da yake jawabi a gaban abokan hadakar sakataren Tillerson ya nanata matsayin shugaba Trump cewa manufar Amerika ita ce ta murkushe wannan mummunar kungiyar ta'adda wannan kuma shine abin da zamu yi A ƙasar Syria, Amurka ta kaddamar da matakin soji da kuma na diplomasiya. Kwanaki biyu bayan gwamnatin ƙasar Syria ta yi amfani da makami mai guba ranar 4 ga watan Afrilu a lardin Idlib, wanda ya halaka da kuma jima fararen hula a Syria kusan 100 da basu gani ba raunuka. Amma da martani, shugaba Trump ya ba da umarnin kaddamar da hari da makamai masu linzami samfarin Tomahawk 59. Wanda aka auna kan filin jiragen sama na Shahrat inda daga nan ne suka kaddamar da wannan cin zarafi. Amurka ta dauki kokarin mataki kan ci gaba da dake-daken Iran na tsokana kan batun dakile wanzuwar makamin nuclear da ta'addanci. Ranar 21 ga watan Maris, Amurka ta kakkabawa kasashe 30 takunkumi wanda ya hada da wasu mutane 10 bisa ga tanajin dokar hana yaduwar makami a Iran da kudu ta Arewa da kuma Syria. A ranar 14 ga watan Afrilu Sakatare Tillerson ya ba da sanarwar shirin sake nazarin manufofin Amurka akan Iran da kuma dukkanin sassan gwamnati. Kasar Iran a cewar Tillerson ita ce kasa ta farko da ke tallafawa ayyukan ta'addanci a duniya kuma ita ke da alhakin rurrutu rigingimu da dama da kuma ruguje manufofin Amurka a kasashe kamar Syria, Yemen, Iraki da Lebanon da kuma ci gaba da goyon bayan hare-hare akan Iran. Dangane da shugaban kasar Koriya ta Arewa Shugaba Trump ya gindaya sababbin manufofi waɗanda ke da kudirin turzasawa Koriya ta Arewa, kwance shirye-shiryenta na makaman nukiliya da masu linzami da kuma dakatar da shirin ta hanyar tsaurara takunkumin tattalin arziki da kuma bin hanyoyin diplomasiya ta wajen kawayen Amurka da kuma abokanta da ke yankin. A cikin kwanaki 100 na farko, Amurka bisa jagorancin Trump ta nuna tasirin jagoranci a duniya kuma Amurka za ta ci gaba da bada kyakkyawan jagoranci a duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Karfe 5 na la'asar sauran minti 2 bari mu karkare da labarai a takeice.
Fadar White House ta shugaba Donald Trump ta shiga cikin wani hali na kunci sakamakon zargi mai tsananin cewa yayi kokarin gurgunta binciken aikata laifuffuka da ake yi ma tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron kasa game da alakar sa da jami'an Russia. Yayin da ake wata takaddamar akan rahotannin cewa Trump ya bayyana wasu bayanan sirri ga jami'an diplomasiyyar Russia biyu a makon da ya shige, wani jami'in White House ya faɗa wa wani shafin yanar gizo da ke magana kan harkokin siyasa a Washington cewa babu wanda ya san me zai ji ya zo daga nan, menene a gaba. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai bada bayanan sirri ga ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ba a yayin gana wasu ta satin da ya gabata a Washington. Haka kuma yana da cikakken rubutun tattaunawa da zai iya nunawa a matsayin shaida.
A gaishe kan nazar jama'a abin da ya sauka kenan sai gobe da safin Allah sai mu da muku da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin kowa da kowa nan sashen samura Amurka musamman shi Nazir da dan da injiniyoyinmu Ali Mustafa Fatani a Washington.